أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله قرأتم ديواني نسير القلب إذا متشهر فضاد حرفي نردي ضياء من الهادي البرية مصطفى كيارهم إذا أنا ربي قد اصطفى ضياء من الهادي البرية مصطفى كيارهم إذا أنا ربي قد اصطفى. شيخ رضي الله تعالى يتشي ضياء من الهادي البرية ضياء حسكي من الهادي البرية وان ديك دمشري يد تالكي مصطفى شيني دي النبي صلى الله عليه وسلم بك سنوايا حسكيان با صدقوا القرآني ما يازو ياتي قد جاءكم من الله نورون قرآني ما يازو ياتي النبي صلى الله عليه وسلم حسكيني هي ساتي ضياء حسكي من الهادي البرية وان ديزو دمشري يد تالكي كماركات مشي واي مشري يد تالكي ساتي مصطفى shine annabi sallallahu alaihi wasallam kiyaruhum ko kuma kai masa kisra ko kai mar kisra ko kai masa rufu'a in kace kiyarihum to ka adafta shi ne akan minal hadil bariyati mustafa kiyarihum in kuma kana so sai kai masa rufu'a sai ka adafta shi akan diyaun da kisra akan ra da rufu'a kowace zai dauka kiyaruhum wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine zababbe a cikin dukkanin halittu is domin anna rabbi hakika ubangiji na kadis dafa ya zabe shi haba huwa adahul makamaka annahu muridu muradilka inati wa musdafa haba hu wa adahul makama ka annahu muridu muradilka inati kadis wa musdafa. Shehu radiyallahu ta'ala anhu yace habahu Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'dahu al-maqama kuma Allah ya sake bashi muqami Allah ya bashi kuma ya sake bashi habahu Allah ya mar kyauta wa a'dahu al-maqama kuma Allah ya bashi muqami ka annahu kai in ka ga ma abubuwan da Allah ya tabawa annabi ya tabawa annabi ya tabashi ka annahu kai ka ce ma muradu annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin nemar muradir kainati abinda halittu suke nema kaga duk halittu me suke nema dukkanin halittu ba Allah suke nema ba wallahi wa rasuluhu ahqqa an yurduhu ko Allah da manzansa shi ya fi cancanta a neniyar dassa in kanu mu'minina idan suna da imani ko yanzu kaga anan me talikai suke nema ba yaddar Allah suke nema ba ko can ma wani guri yace ya yake fada alqur'ani wa minan nasi man yashri nafsuhu butiga amradatil lakum daga cikin mutane akwai wanda zai sai da ransa ma dan ya nemi yardar Allah haka ne qur'ani ya fada to shi ibra radiyallahu ta'ala yace idan kaga abin da Allah ya bawa annabi ka annahu kai ka ce muridu annabi shine abin neman muradal kainat abin da talakai suke nema shine Allah wa mustafa wanda shine zaba Allah ka san muridu muradal kainati su halittu gaba ɗaya suna neman yardar Allah shine wallahi wa rasuluhu ahqqa an yarduhu ko minan nasi man yashri nafsuhu ibtiga amradatillah kaga mutane suna neman yardar Allah ko to shi kuma Allah in ka duba abin da Allah ya bawa annabi kai ka ce shi kuma Allah neman yardar annabi yake yi warai kuwa shine ka annahu kai ka ce buridu annabi shine abin neman muradal kainati abin neman halittu halittu suna neman yardar Allah Allah yana neman yardar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zaka ji magana da nauyi ko to qur'ani ma fa yazo da ita ba an ce halittu suna neman yardar Allah ba sai ka ji qur'ani ya ce wala saufa yu'dika rabbuka fatarda ko haka bane Allah zai baka sai ka gamsu sai ka yarda ka ce yayi fatarda ko ba haka aka faɗa ba yawa to shine to kaga ashe shewo ka annahu din ma da ya fada kaga ashe shi garanti ce ma shi a gurin sa kwarai kuwa tunda yace ka annahu to kuma gashi ma ta tabbata tawajjahtu min ahli bila bikaulaka bikaulaka sa'iran ilayhi wa li hubbun rasukun wa li qitafa tawajjahatu shehu radiyallahu ta'ala yace tawajjahatu na tinkaro daga wajahu ne daga fuskanta tawajjahatu na fuskanto min ahli na baro iyalaina bikaulaka akaulaha na tinkaro wajen ka ya rasulullahi na bar iyalaina akaulaha sa'iran halin kasancewa ta ina tafiya ilaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wali hubbun rasukun wali hubbun wata iriyar soyayya rasukun wata take kafaffiya shine rasaka ka wanda an ce rasiku abin da yake kafaffe tabbatacce abin da ko girgidi baya yi to hubbun wata iriyar soyayya rasukun wadda ta kafu wadda ko girgidawa ba ta yi wali ya tabbata gare ni cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ina da wata soyayya ko rawa ba ta yi walikitafa to karfa kace iya soyayya ce a walikitafa koyi da annabi ma ya tabbata gare ni ba wai iya soyayyar bane ko kasa ana magana akan tsakanin soyayya da biyayya wanne yafi wani ko ko amma dai ala ayi halin soyayyar tafi da ka zama mai biyayya sosai gwara ka zama mai soyayya da yawa gwara soyayyar ka tafi biyayyar ka yawa amma fa janibin annabi sallallahu alaihi wasallam didda law kana hubbuka sariqan la'atuhu ko innal muhibba liman yuhibbu muqti'u haka masu magana suke faɗa ko in soyayyar ka ta gaskiya ne da soyayyar ka ta gaskiya ne da kai biyayya a wanda kake soyayyar saboda masoyi yana biyayya wa masoyinsa amma in aka ce ka zabi daya to ka zabi soyayyar ka fahimta idan kuma aka ce 50 ne gashi guda 100 ne zabi daya in ka tashi soyayyar zabi soyayyar 70 ka zabi soyayyar kai ka zabi soyayyar ma 75% ka zabi biyayyar 25% kai soyayyar zabi 90% ka zabi 90 a cikin soyayyar biyayyar ta zama 10 ka bayyanta to soyayyar he ta bambaro maka abin da biyayyar ba ta maka ba kuma duk mai biyayya wa annabi baya san annabi ka san sunansa sunansa munafiki shi yana biyayya an ce yayi zai yi amma baya so to sunansa munafiki saboda munafikan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sallar ka ba kai su iya sallah ba suna karatun qur'ani annabi ne ba sa so kawai ka bayyanta shehu radiyallahu ta'ala yace soyayya ta tabbata gare ni kafaffiya walikita fa yace kuma tare da koyi idan kai a gurin ka koyi shine soyayya to wajen koyi ma ba bar mu a baya ba biyo fa bilas bal masi bil qulbi da'iran ilayhi bi shauqin qad dahani ya mudnifa bila biyofa shaw radiyallahu ta'ala yace na biyo tayof yof din wani jirgi wani filin jirgin sama ne amma yanzu an ce ana kiran wannan filin jirgin sama ana kiransa Sengol International Airport dan ake kiransa yof bilasmas na biyo to wani gurin da ake kiransa Las Balmas shi ma sunan wani guri ne shine Las Balmas bil qurbi ina mai kusan bil garbi na taho daga yammaci da'iran ilahi halin kasancewa ta na hau jirgiya na wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine da'ira halin kasancewa ta na hau jirgin sama ilahi na taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bi shaukin da wani irin shauki qaddahaniya wanda wannan shaukin ya dimautani mudnifa kuma ina mai jin jiki shine mudnif ka bayyanta in aka ce wa mara lafiya mudniful marid ma'ana mara lafiya yana jin jiki ka bayyanta mara lafiya yana jin jiki mudnifa shine kamar jin jiki to qaddahaniya hakika wannan soyayyar ta gigita ni ta kiduma ni mudnifa ina mai jin jiki a cikin wannan soyayyar bi bahara bi ajyadin bi awwali masjidin bi maulidi awfal a laminata afufa yace bi bahara bi ajyadin bi awwali masjidin bi maulidi awfal alamina ta'affufa shehu radiyallahu ta'ala yace bi bahara nazo wani garin da ake kiransa bahara ko baharain ne kasa ku gari Bahrain ko to bi Bahara nazo wani gari da ake kira sa Bahara to ban sani ba ko Bahrain din ne yake nufi saboda waka ce Bahara eh bi Bahara nazo wani gari da ake kira sa Bahara bi Ajiyadin nazo wata anguwa da ake kiranta Ajiyadin kasa abin da kini da Ajiyad Ajiya Ajiyad shine kamar raquma ai dawaki to sunan anguwa ce dawaki bi Ajiyadin sunan anguwa ce dawaki saboda sun ce lokacin da aka yi wani yaki ne tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi wani yaki to wani guri aka tara dawakin to tun daga nan sai ake kiran wannan gurin Ajiyad mana dawaki kaga ko a mukannan kasar akwai dawaki ko akwai dawakin tofa ko akwai dawakin da aka tama ko akwai dawakin ina akwai dawakin kudu ko uwa to shine to bi Ajiyad nazo to wata anguwa da ake kiranta dawaki bi awwal masjidin yace in baka sani ba bi awwal masjidin shine a yadda aka yi masallaci na farko bi maulidi awfal alamina wanda wannan gurin yana mahaifar awfal alamina mafi cikar talikai alƙawari ta'affufa kuma wajen kamewa shine ta'affufi kamewa ka fahimta mutun ya mallaka shi maka kana kawai baka san ma yayi ba ka fahimta kaga in aka ce kai ka san yayi ne ka kyale shi ai zai dan rika jin dada ko sai kan na kamar kwata kwata ma baka ma san yayi ba to sai nazo wannan gurin bi maulidi a mahaifar awfal alamina shine maka kenan ko awfal alamina mafi cikar talikai ta affufa wajen kamewa bi makkata birrukunil azimi bi zamzamin asiru ma al abrari qalbi tasawwafa bi makkata shehu radiyallahu ta'ala yace nazo makka birrukunil azimi nazo rukunil azim shine rukunil yamani sai ce birrukunil azim nazo rukunil azim amma dai na nufin rukunil yamani bi zamzamin sai ga nazo wajen rijiyar zamzam asiru ina tafiya ma al abrari tare da bayin Allah na kirki sune abrar innal abrar la fi na'im ko ma al abrari tare da bayin Allah kubutattu kalbi zuciyata ta tasawwafa tayi haske ta samu safai mana zuciyata fasake ba na jin haushin kowa ba na yi kowa kishi ba na kowa hasada shine wa kalbi tasawwafa zuciyata tayi fas daita saboda farin ciki ka zo wajen annabi kutuwa zaka tsaya kana jin haushi fa zikrika atlu in dabaitika artaji masiri ila alhadi wa hammi kadin tafa fa zikrika atlu shehu radiyallahu ta'ala yace fa zikrika ya allah fa zikrika ambatanka ne atlu nake karantawa ma'ana alquran nake karantawa inda baitika a wajen dakin ka ne alfarma shine dakin ka ba artaji masiri ina buƙatar tafiya ta shine artaji masiri amma fa nazo wajen wannan ɗakin Ka'aban ne fa artaji masiri ina neman in tafi ila alhadi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ina so na wuce Madina wa hammi bakin ciki na kadin tafa ya ƙare aka ce ga na hanya zan je wajen Annabi to ai bakin ciki ya ƙare ala ya rasulullahi judli bi zawratin tuzilu biha karbi fa qalbi takawwafa ala na'am ya rasulullahi ya annabin allah judli kaman baiwa bi zawratin in samu dama in zo in ziyarce ka tuzilu biha karbi wanda bakin ciki na zai kau albarkacin wannan ziyarar taka fa qalbi zuciyata takawwafa daman tana cikin tsoro kaje zuciyar sada mun tana cikin tsoro zai ga maka dalilin da yasa yake jin tsoro iza aqbala almamunu anni qadimuhu tabaddada kawfi in nadimudminul lajafa iza aqbala almamuna tsoron da nake ji iza aqbala almamunu iza idan almamunu amintaccen Allah aqbala ya fuskanto ni anni qadimuhu aqabila ne yasa ko to ba a kabala ba to a kabila na karba ne iza idan almamun amintaccen Allah ka fahimta kabila ya karbe ni kadimuhu a matsayin mai masa hidima tabaddada kaushi to tsoron da inke ji sai ya tarwatse ka ji ko tsoron da yake ji din yaya matsayin sa gurin manzon Allah ya karbe shi ko bai karbe shi ba shine tsoron to in dai ya karbe ni a matsayin ni mai masa hidima to tabaddada kaufi duk wani tsoro na ya kare inna ni hakika ni fa na sani muduminul jafa mai dawwamar da jafa mummunan aiki ne kaji manya fa an zo fa da ne fa ga wannan roko habibi habibullahi wa huwa kaliluhu wa aqad wa adraktu ruhan kaliman wa muntafa habibi habibullahi wa huwa kaliluhu wa adraktuhu ruhan kalima wa muntaka habibi shi wannan masoyin nawa habibullahi shine masoyin Allah wa huwa kaliluhu kuma shine badadin Allah wa adraktuhu kuma na samu annabi sallallahu alaihi wasallam ruhan ruhi ne shi ma na Allah ba annabi Isa Allah ce ruhin Allah bane ko ko to shi ma annabi ruhan ruhun Allah ne kaliman kuma na same shi shi kalimi ne mai magana da Allah ne annabi Musa ba ce kali wa kallamallahu Musa taklima ba yace to annabi ma kalimun Allah ne mai magana da Allah ne wa muktafa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai bin hanyoyin annabawa ne wannan baitin gaba daya Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya dauko siffar manya-manyan annabawa ne da aka yi ba alqur'ani yace to ai annabi ma haka ne habibi masoyina habibullahi masoyin Allah ne kaga sunansa wa huwa kaliluhu kuma shi kalilin Allah ne karka karanta qur'ani kaji an ce wattakalla ibrahima kalila to ni ma nawan kaliluhu ne badadin Allah ne wa adraktuhu ruhan sho yace karka karanta qur'ani kaji an ce annabi wa ruhun minhu yace a wa adraktuhu ruhan shi ma shugaban na wa ruhul lahi ne karka ji an ce annabi Musa kalimul lahi wa kallamalla Musa ta kalima yace kaliman shi ba fa kalimu ne wa muktafa kuma yana bibiya ga tafarkin sauran annabawa shakuran haliman mus tagasan wa malja'an raufar rahiman kaira man kad tahannafa shakuran shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai gode wa Allah ne i'malu ala daud da shukra ko an yabi annabi daud da godiya ko haliman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai juriya ne mustagasan kuma wanda ake neman taimako da shi ne wa malja'an kuma shine mafaka raufan mai tausayi ne rahiman kuma mai jin kai ne kaira man kad tahannafa shine mafi alkhairin duk wanda ya addinin musulunci shine ha daga hanifa ne wa awwal kullil muslimina haqiqatan wa awwal man adash sharika wa annafa shehu yace wa awwal kullil muslimina annabi shine farkon musulmai walin kana lirrahmani walad to fa ana awwalul abidin ko can kuma yace fa ana awwalul muslimin ko to annabi shine farkon musulmi hakikatan fa a hakika karka ce to ai annabi adam yazo a hakika shine farkon musulmi wa awwal man ada ada sharika annabi shine farkon wanda ya gaba da shirka wa annafa kuma ya tsananta gaba da shirka din kamar ka ce ai gashi su annabi Ibrahim sun yi gogoramaya ko to shewa zai baka amsa a kasa bale qala fil misaqi awwal burhatin wa qalat hu kullul rusuli kullul lahu butafa bale qala fil misaqi annabi shi ya fara cewa bale lokacin da Allah ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba tun kafin fa a zo duniya annabi shi kadai ya fara cewa bale da yace bale eh Allah kai ne ubangijinmu sai annabawan suka amsa kowa sai ya amsa shi bara ya warware ko bai warware ba ta shine bale qala shi ya fara cewa bale filmi saki lokacin da Allah dauki alƙawari awwal burhatin a farkon lokaci burha shine kamar sa'a awwal burhatin a farkon sa'ar da aka fara yi farkon sa'ar da Allah ya tattaro bayin sa zo su yi magana to a wannan lokacin shi ya fara cewa eh Allah kai ne ubangijinmu kaga da farkon musulmi ko kuma kaga shine farkon wanda ya gaba da shirka ko tunda shi fara cewa eh Allah kai ne ubangijinmu wa qalat hu kullur rusuli dukkanin annabawa wa qalat hu sai suka fada bayan sun ji ya fada kullu kuma dukkanin annabawa lahukutafa koyi suke yi da shi kaga duk annabi ma da yazo duniya kaga koyi yake da shi shine liman a kaidar sallah kan bahilma yace Allahu akbar kowa yace ba Allah da yace alastu bi rabbikum ba ni ubangijinku ba shi ya fara cewa bale kaga liman kenan sai annabawa suka ce bale kaga sun zama ladane kenan ko sai sauran musulmi ba suka bale 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 har aka zo sahun karshe dan Allah bai warware karatun nan da yi ba yawa fa adha imamar rusuli fatilka hum fatilka hum wa zalika mamduhi sama wa tasharrafa fa adha imam mursalina annabi sallallahu alaihi wasallam fa adha sai kasance imam al mursalina shine limam mursalai shine shugaban mursalai ba he maliman ya fada ko ya fada ba to sai annabi ya kasance shine imam al mursalina shugaban mursalai fatilka hum fatilka a cananka kuma hum sai annabawa su ma suka karba wa zalika to wanda ya fara cewa bale duk suka amsa suka ba bayan su suka zama mamun sa to wa zalika mamduhi to wannan shine wanda nke waye bofa sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya daukaka wata sharrafa kuma lamarin sa ya daukaka sama ya daukaka wata sharrafa ya kara daukaka lahul ayu tabqa a kirad dahari hal tara min al ayi ma yabqa ka ayi musfa ka ayi mustafa lahul ayu tabqa akirad dahari hal tara min al ayi ma yabqa ka ayi mustafa lahul ayu ayoyi sun tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace mu'ujizozi sun tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabqa akirad dahari wanda wadannan mu'ujizozin nasa su za su zauna har karshen zamani wa hal tara shewa yana tambayanka wa hal tara shin kaga min al ayi daga wata mu'ujiza daga cikin mu'ujizozin annabawa ma ya baka wanda take zaunawa ka aya i mustafa kamar ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani gashi mu'ujizar annabi ne gashi a hannun mu kuma haka bane shin kaga mu'ujizar ina sanda annabi suleiman hm sanda annabi musa ina yake ina mulkin annabi suleiman ina taguwar annabi salihu hm duk mu'ujizozin annaban aka lissafa maka ina suke he dai ka kama kwatance kwatance to lahul ayu annabi shi yake da mu'ujizozi tabqa wanda za su zauna akirar da har zuwa karshen zamani hal tara shin kai dan uwa mai karatu ko mai sauraro hal tara shin kaga ma ya buka wani abin da yake saura na mu'jizar annabawa ka aya i mustafa kamar mu'jizozin annabi zababban Allah shin ka taba gani ka taba gani kamar ka ce ban taba gani ba to kaga nan ma zai baka misali fa zazzikiru hazar ru'ubu yatluhu sarmadan wa kayfa tara jam'al hajiji ala safa faza zikiru hazar ru'ubu yataluhu sarmadan wa kayfa tara jam'al hajiji ala safa ka ji masu abu da abin su ko faza zikiru to in so kake in ka maka misali to faza zikiru to ga alqur'ani na na baka sample faza zikiru to ga alqur'ani yana nan ko baya nan ta yace hazar ru'ubu ga kuma razanin annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rubu shine kwarjini na annabi har yanzu musulunci fa yana da kwarjini me yasa kafirai suke taya kal musulmi ai tsoran sa suke ji ba shehu mu ma shehu dai radiyallahu ta'ala no yana bada misali ba yace me yasa an ga maciji yake daukan abin duka tsoran sa ake ji ko to hazar rubu kenan hazar rubu ga kwarjini irin na musulmi ai duniya akwai addini sun hu miliyan daya me yasa kowanne mai addini in ya debo masifar sa kan musulunci zai kare to duka tsoran musulmi suke yi nasara in sun debo rigima musulmi yahudawa in sun debo rigima musulmi majusawa masu bautar wuta da dutse in sun debo rigima musulmi ka fahimta akwai addini sun hu miliyan fa iya china kawai in kaje ina ga akwai addini sun hu miliyan da wani abu iya kasa daya kai India akwai addini sun fa miliyan a India duk wanda ya debo shirkin sa bashi da abokin rigima sai musulmi saboda tsoran musuluncin suke ji duk wani mai wani addini a duniya baya ganin addinin barazana ne a wurin sa kamar addinin musulunci saboda wannan addinan gaba ɗayan su kakaf ana yin kaura daga cikin su a shigo musulunci su ka kafin ka ji mutum daya ya fita daga musulunci ya shiga wannan addinan kai zaka dade kafin ka ji an ce mutum daya ya fita daga addinin musulunci ya shiga wadannan addina ka fahimta sho yace maka to fazar zikiru to ga alqur'ani nan hazar ru'ubu ga kwarjini na annabi nan yataluhu sarmadan kuma alqur'ani ana karanta shi fa har abada kullun gashi ana ta karanta ka ji tsangayu wa kaifa tara to zai gaya maka ma wa kaifa tara ta yaya kake ganin jama'al hajiji taron masu aikin haji haji ala safa akan dutsun safa tunda fa yazo ya aikin hajin yace ku zo annima nasikakum yaya duk shekara yaya kake ganin taron alhazai akan safa duk shekara sai an ƙara kuɗi amma kuma gashi kullun cika ake saboda mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam eh duk shekara cika ake yanzu kaga bana suna magana 4.1 wani abu ma bana sai an biya ma miliyan 4 da wani ba aikin haji warai kuwa amma duk da haka fa yayin cika saboda mu'jizar annabi shine wa kaifa tara jama'al hajiji yaya kake ganin taron alhazai ala safa akan dutsun safa dalailu la tulfa li ghairi nabiyina bi kalqin wa kulqin in dahu bari hal kafa dalailu la tulfa li ghairi nabiyina bi kalqin wa kulqin in dahu bari hal safa bari hal kafa shehu radiyallahu ta'ala ya ce wadannan abubuwan da in baka fa so mun tabu na baka ka san so mun tabu ko a dan baka anin ka ce dalla saka ji yaya yayi ko bai ba gishiri ya ji ko bai ji ba shin akwai siga ko babu yaya kake gani shayi in za ta tabo maka za ta zubo maka tadi ka ji siga ai ba ci ko ba kofi zai ko dan kadan za ta dallo za ta ce dan shaka ji yaya siga ya ji ko bai ji ba to wannan abin da shebara ya baka so mun tabu ya baka samfur ya baka dan taba ka ji sai ya ce ai da la'ilu hujjoji akan mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawwama eh da la'ilu hujjoji ne da suke nuna tabbatar mu'jizar annabi har zuwa ƙarshen zamani la tulfa ba za a samu wannan mu'jizar ba li gairi nabiyina ga wannan annabin mu da annabin da ka dauka ba kai saka lissafa abubuwan sa ba in ba na wannan annabin nan ba bi kalkin ta hanyar halitta abubuwan da za ka gani a zahiri da idanka shine bi kalkin ta hanyar halitta wa kulkin da kuma dabi'a abinda za ka gani a aikata mutane suna aikatawa inda hu a gurin sa yace bari hal kafa ai buya ta riga da ta tafi bari hal kafa buya ta riga da ta tafi ai ba abu yake ba kowa ya gani eh dalail kashamsil munirati maktafa siwa inda amama lida'il lahu shafa dalail kashamsil munirati maktafa siwa inda amama malida'il lahu shafa shehu yace dalailu ai hujjoji sun tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sun tabbata ga wajen mu'jizozin annabi suna na har karshen duniya ka shamsi wannan mu'jizozin fa kamar rana ne al-munirati mai haske maktafat kuma wannan mu'jizozin fa ba sa buya siwa inda amma sai a wajen makaho malida'il amma fa irin makantar da ba ta da magani shine malida'il lahu shafa shafa waraka malida'il lahu ba ta kasance ga wannan irin wannan cutar ba duk wanda yace bai ga mu'jizozin annabi ba to makaho ne irin makahon ma kuma irin makahon da ba shi da magani eh irin makahon da ba shi da magani wannan saboda yana da yawa kuma mun dan jakarata ina ga ba lafi mu da ba shi bi ko eh